But then in the constitution of the Federal Republic of Nigeria,
and that I will do now,
and that I will preserve,
protect, and defend the constitution of the Federal Republic of Nigeria.
Zaɓaɓɓen sabon shugaban majalisar dattawan Najeriya, Godswin Akpabio, ya rantsuwar kama aiki kenan. Bayan da maga takardar majalisar, Sani Magaji Tambol ya ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaɓen da ƙuri'u 63, inda abokin hamayyarsa kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara, Abdul Aziz Yari, ya tashi da ƙuri'u 46. Sanata Muhammad Alin Dume shi ne ya gabatar da Godswin Akpabio ga majalisar dattawa ga abin da ya bayyana wa muryar Amurka bayan an kammala zaben shugaban.
Ni yadda nake dubawa wato Allah ne ya yi komai don ni a zamana dan Najeriya daga arewa wanda na yi jagorci cewa a zaɓi dan kudu don a samu adalci don a samu cewa bisa kundin mulkin kasancewa ba bangaren kasar nan da za su ga kaman an yi musu danniya ko kuma an nuna musu rashin adalci to alhamdulillah yau Allah ya taimaka mana ya taimaka ma kasar nan ya taimaka wa gaskiya ya tabbatar da gaskiya kuma Allah ya sa shi wanda muka bashi amana ya jagorce mu a zaman shugaban yan majalisar dattawa ya zamanto mutum ne wanda zai kuma fidda mu a kunya
shi ma ɗaya cikin waɗanda aka zaɓen shugabannin da su Sanata Abdul Mingi daga jihar Bauchi ya tsokaci ne akan hujjojin da ya sa shi ya zaɓi tsohon gwamnan jihar Zamfara Abdul Aziz Yari a maimakon wanda ya samu shugabancin majalisar dattawan Godswin Akpabio
mun fafata takara mu mutanen Abdul Aziz Yari tsakanin mu da Akpabio duka mutane ne da muka san su suka san mu mu da tunanin mu kan cewa shi Abdul Aziz Yari zai fi sauraron mu kuma zai fi kare mu to amma kana naka Allah na nasa kuma addinin mu ya nuna mana kan cewa idan irin wannan ta kasance to sai mu karbi kadara mun karbi kadara kuma za mu yi amfani da gaba ɗayan 'yan majalisa mu tabbatar kan cewa mutanen Najeriya sun ci gajiyar wannan majalisa
a bangaren majalisar wakilai kuma Tajuddin Abbas daga Zaria shi ne aka zaɓa da gagarumin rinjaye inda ya samu ƙuri'u 353 sannan abokan hamayyarsa Ahmad Wase daga jihar Filato da Aminu Jaji kowannen su ya samu ƙuri'u 3 ne kacal wani abu da ɗan majalisa daga mazaɓar Nasarawa ta jihar Kano Hassan Shehu Hussein ya ce 'yan majalisar sun yi zaɓe ne na cancanta.
Wannan zaɓe da aka bi an yi zaɓe ne na cancanta kamar yadda kika sani al'ada. Da irin ta majalisa da wahala mutum ya zo daga bangaren yan hamayya wato opposition kenan a ce zai nemi irin wannan kujera dama kujera ce ta majority party saboda haka a cikin waɗanda suka fito a bangaren majority muka duba muka ga cancanta kuma ga wanda idan Allah ya bashi zai kawo canji a tsari na wakilci da ake da shi a Najeriya kuma honorable Tajuddin idan kika duba yanda bayanai suka nuna dan majalisa ne mai kokari haziki wanda irin dokoki da ya kawo a majalisar kasa ba a taba samun dan majalisa wanda ya kawo irin waɗannan dokoki masu yawa ba
mataimakin shugaban majalisar dattawa Sanata Barau Jibrin daga jihar Kano ya ci zaɓe ne ba tare da hamayya ba haka zalika shi ma mataimakin kakakin majalisar wakilai Benjamin Kalu Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya